This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na rana yau Litinin 19 ga watan Fabrairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To, dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yau Litinin a kudancin Gaza, yayin da jami'an lafiya a yankin ke cewa adadin Falastinawa wanda suka mutu tun bayan barkewar wannan rikici a watan Oktoba ya haura 29. 'Yan tawayen Houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin ƙasar Belize yayin da ya ratsa ta mashigar Bab al-Mandeb. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta haramta yanka jakai don yin amfani da fatunsu.
To, kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa
we are protesting today because of the bad government we have been expressing as a citizen of Nigeria.
Sannan za a ji yadda ƴan wato al'ummar jihar Kaduna suka fuskanci hare-haren ƴan bindiga.
Da sanyin safiyar jiya Lahadi ne dai ƴan bindiga suka afkawa garin gindin dutse Makele da ke gundumar Kufanan karamar hukumar Kajuru da ke karamar hukumar Kaduna, da anan ne kuma suka kashe mutane 12, sannan kuma suka kona gidaje har guda 17.
To, bayan nan kuma baban gida Jibril zai gabatar muku da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Kuma a wannan makon shirin zai yi nazari ne akan yadda karancin manyan malaman jami'a yake janyo tasgaro a fannin ci gaban ilimi a Najeriya, da kuma kokarin da gwamnatin kasar take yi wajen tabbatar da da'a a makarantu. Amma fa kafin mu kai ga duk waɗannan, sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yau Litinin a kudancin Gaza, yayin da jami'an lafiya a yankin ke cewa adadin Falastinawa wanda suka mutu tun bayan barkewar wannan rikici a watan Oktoba ya haura 29. Ma'aikatar lafiya ta Hamas ta ce hare-haren na Isra'ila sun halaka mutum 107 cikin kwana guda, yayin da adadin mutanen da suka ji rauni ya haura 69. Ma'aikatar ta lafiya ta Gaza ta hada jimillar sunayen fararen hula da na mayakan Hamas a wannan kiyasi da ta bayar, tana mai cewa mafi akasarin waɗanda hararen suka fi rutsawa da su mata ne da ƙananan yara. Waɗannan hare-hare na zuwa ne yayin da wasu ƙasashen duniya ke ci gaba da nuna damuwa kan shirin Isra'ila na kai samami a birnin Rafah da fararen hula ke neman mafaka. A yau Litinin, 'yan tawayen Houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin ƙasar Belize yayin da ya ratsa ta mashigar Bab al-Mandeb. Wata sanarwa da Houthin ta fitar ta bayyana sunan jirgin a matsayin Rubima, wanda ke dakon kaya yayin da ya taso daga haɗaɗɗen daular Larabawa zuwa Bulgaria. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ruwan Birtaniya a yau Litinin ta ce mutanen da suke cikin jirgin sun fice, bayan da jirgin ya gamu da wani hatsari a ranar Lahadi. Mayakan na Houthi sun fara kai hare-hare kan jiragen 'yan kasuwa ne tun daga watan Nuwambar bara, inda suke amfani da jirage mara matuƙa da makami masu linzami a tekun Maliya. 'Yan tawayen waɗanda ke samun goyon bayan Iran sun ce suna kai hare-haren ne don nuna goyon baya ga Falastinawa da ke Gaza. Mahaifiyar shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny da ya mutu a gidan yari a makon da ya gabata, ta ce an hana ta ganin gawar ɗanta a karo na uku kamar yadda wakilansa suka faɗa. Hakan na zuwa ne yayin da mai ɗakin Navalny ke shirin haɗuwa da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar Tarayyar Turai. Mutuwar Navalny a wani gidan yari a makon da ya gabata ta kaɗa ɓangaren 'yan adawan ƙasar da yammacin duniya, waɗanda dukkansu suke zargin Kremlin da hannu a mutuwar shugaban 'yan adawan.
Reports of his death are further proof of Putin's brutality. It reminds us why our support for Ukraine is so important.
Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris kenan take cewa rahotannin mutuwar Navalny na ƙara nuni da irin muguntar shugaban Rasha Vladimir Putin. hakan kuma ya kara tuna mana da muhimmancin taimakon da muke ba Ukraine. Shi dai Putin har yanzu bai ce ufan ba kan mutuwar ta Navalny. Mukarrabansa sun fadawa mahaifiyarsa cewa an kara tsawaita binciken da ake yi kan musabbabin mutuwarsa a gidan yaron da ya mutu a matsayin dalilin da ya sa ba a barta ta gaggawar dan nata ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Wannan ba da jima ba Mahmud zai dawo ya karanto mana sauran labaran. Yanzu dai za mu bude taskar rahotanninmu daga Ibadan, babban birnin jihar Oyo, inda mutane da dama suka fito domin gudanar da zanga-zangar lumana da zimmar jan hankalin gwamnati akan halin tsadar rayuwar da suke fuskanta, wanda suka ce rashin takamaiman wato farashin kayan masarufi ya zama kalubale babba. Kana sun buƙaci gwamnati ta shiga cikin lamarin. Daga birnin na Ibadan, Hassan Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton.
Da sanyin safiyar yau Litinin ne ɗaruruwan mutane maza da mata dauke da kwalaye da rubutu iri-iri sun yi zanga-zanga a Ibadan babban birnin jihar Oyo, inda suke kokawa a game da tsadar rayuwa a ƙasar. Wata mata ɗaya daga cikin waɗanda na shirya zanga-zangar ta roƙi gwamnati da ta taimaka ma jama'a don ana wahala.
"So peacefully protest to tell Nigeria government to please come to our aid. Nigerians are suffering. Food are expensive. No electricity, no water. Insecurity is high. Help Nigerians. Nigerians are hungry."
Tace suna zanga-zangar lumana ne domin su shaida wa gwamnati irin halin da suke ciki don a taimaka musu. Ta ƙara da cewa abinci ya yi tsada, babu wutar lantarki, babu ruwan famfo, rashin tsaro ya yi yawa. Gwamnati ta ceci jama'a. Haka ma wani mai zanga-zangar ya faɗi dalilin sa na shiga zanga-zangar.
"We are protesting today because of the bad governance we have been expressing as a citizen of Nigeria, and it's so unfortunately that we find ourselves in this kind of situation at this point in time. 50% of them we are youth, no job, unemployment, no food, inflation, cost of living is extremely high, so we are so disappointed in this governance."
Yace suna zanga-zanga ne saboda gwamnati ba ta da kyau, suna zanga-zanga ne a matsayin su na yan Najeriya. Yace abin takeici ne irin halin da sun ka samu kansu a ciki a halin yanzu. Yace kashi 80 daga cikin masu zanga-zangar matasa ne, kuma babu aikin yi, babu abinci, farashin kayayyaki ya tashi gurin zabi, yunwa ta yi yawa sosai, rayuwa ta yi wuya sosai, wannan gwamnati ba ta kyauta musu ba. Wani mai zanga-zanga yace kwanon gari da aka sani da arha a can baya yanzu ana sayar da shi akan naira 1,200.
They are selling one cup of garri, 120 naira, and a day before, the garri now has equally to normal food now.
Masu zanga-zangar da suke dauke da kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka: "Ina jin yunwa, Tinubu yan Najeriya na wahala, babu tsaro, komi ya ɓaci, komi ya yi tsada da dai sauransu. Jami'an tsaron yan sanda, sojoji, civil defense a shatalentalen unguwar Makwalla a cikin birnin Ibadan suka kewaye masu zanga-zangar don hana yin wani tashin hankali. Ganin masu zanga-zangar sun yi tataki daga unguwar Makwalla Ibadan, sun kabi ta hanyar itinare zango Ibadan, suka je a gaban jami'ar Ibadan wato UIA sai Bodija har zuwa unguwar Gates, ita ma a cikin birnin na Ibadan, tare da rakiyar jami'an tsaro. Idan ba a manta ba, an taɓa yin irin makamaciyar wannan zanga-zanga a jihohin Niger, Kano da kuma Lagos. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan da wannan rahoton. To kada fa a sha'afa, muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye. In siga kashi na biyu na labaran duniya.
To an rufe hasumiyar Eiffel Tower, wacce tana ɗaya daga cikin mashahuran wuraren da masu yawon shakatawa ke kai ziyara a duniya, wacce ke birnin Paris a Faransa, bayan da ma'aikatan da ke kula da hasumiyar suka shiga yajin aiki da nuna fushinsu kan yadda ba a fitar da isassun kuɗaɗen kula da ita. Kungiyar ma'aikatan da mai kula da hasumiyar sun ce rashin bata cikakkiyar kulawa zai iya saka rayuwar masu ziyara cikin haɗari, wannan yajin aiki na zuwa ne yayin da birnin na Paris ke shirye-shiryen karbar bakuncin gasar wasannin Olympics wacce za a fara a ranar 26 ga watan Yulin wannan shekara. Wannan shine karo na biyu da ma'aikatan suke shiga yajin aiki kan wannan dalili. A ƙarshen ƙarni na 19, Gustave Eiffel ya gina wannan hazumiya mai tsawon mita 324 wacce akalla mutum miliyan 6 ke zuwa don kai ziyara a kowace shekara. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta haramta yanka jakai don yin amfani da fatunsu. Ƙungiyar ta ɗauki wannan matakin ne a ranar Lahadi a ƙarshen taron da ta yi a ƙasar Habasha. Matakin da ake ganin zai taimaka wajen kare jakai miliyan 33 da ke nahiyar. Akan kashe jakai da dama a nahiyar ta Afirka don samun sinadarin haɗa wani magani da ce ne ke samarwa, wanda wasu suka yi amannar yana taimakawa wajen jinkirta saurin tsufa da sauran magunguna. Ƙungiyar nan mai fafutukar kare jakai da ake kira Donkey Sanctuary ta ce wannan mataki da ƙungiyar ta AU ta ɗauka shi ne mafi girma da aka taɓa gani a nahiyar ta Afirka.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sayar rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jihar Kaduna, inda shugabanni a gundumar kufanin karamar hukumar Kajurun da 'yan bindiga suka kai hari suka ce kone mutane da rumbunan abinci da 'yan bindigan suka yi. Babbar barazana ce ga al'ummar garin gindin Dutse Makyalin da 'yan bindigan suka yi musu sakamako. Gwamnatin jihar Kaduna ta yi alawadai da harin, sannan ta ba da umarnin kai agaji, yayin da sarakunan yankin ke cewa bayan asarar rayuka an yi asarar kayan abinci da suturar da gidaje da 'yan bindigan suka kona. Daga Kaduna, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton.
Da sanyin safiyar jiya Lahadi ne dai 'yan bindiga suka afkawa garin gindin Dutse Makyale da ke gundumar kufanan karamar hukumar Kajuru da ke karamar hukumar Kaduna, da a nan ne kuma suka kashe mutane 12, sannan kuma suka kona gidaje har guda 17, waɗanda cikin gidajen har da rumbunan aje kayan abinci. Sai dai sarkin yankin, wato Agon Kufana Chief Titus Dauda, ya ce 'yan bindigan ba su samu sace ko da mutum ɗaya ba a sakamakon lokacin da suke kokarin guduwa da mutanen sai kuma ga sojoji.
An kona gidaje guda 17.
Kuma mutum nawa ne suka mutu?
Mutum 12 an yi janazar su, kuma mutane 7 suna asibiti.
Sun ɗibi mutane ne?
A'a, wato intervention na soja ne, sun riga sun tattara mutane da suka ga sojoji sai suka gudu. Za ka ga gidajen da aka kona, akwai yadda ake yi hati a rumbu, duk aka kone su. Sun zo ba kaɗan bane, fasu zo in a good number.
Sunana Pastor Yakubu Hassan daga Cindoka. Karfe 6 na safe mata su riga sun tashi masu yin nikan alalle, wata ma tana sa agwangwani ne za ta dura wuta, sai ga su kawai sun shigo a wurin aka kwanta da ita. Wayansu da kyar sun iya fitowa ɗakuna ba kayan sawa, abinci duka an kokone, abin kwanciya duka an kokone, wayansu kuma an kone su a cikin ɗakunan.
Su waɗanda suka mutu kuna ne ko harbi?
Akwai wanda wuta ne, akwai wanda kuma harbi ne.
Kafin wannan hari dai sai da 'yan bindigan suka kai wasu harare a yankunan ƙanana komi Igabi da Ƙaura. Kuma muƙaddashin kwamishinan tsaro a jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya zaga yankunan da aka kai waɗannan harare, sannan ya tabbatar da gwamnatin jihar Kaduna na ɗaukan matakai.
Duk abubuwan da suka faru, kerawa zuwa gwada har abin da ya rubu har zuwa tabanni a nan birnin Gwari, a nan ƙaramar hukumar Kauru da kuma gindin Dutse da ke nan ƙaramar hukumar Kajuru da abin da ya kaciya, duk wannan abubuwan ba su mana daɗi ba. Kuma kamar yadda aka sani, mai girma gwamna shi ya bada a umarnin cewa lalle-lalle mu yi wannan zagayen da jami'an tsaro, mu tabbatar me za a iya yi. To alhamdulillahi, yanzu da muke wannan maganan, akwai ayyuka na musamman wadda ake a halin yanzu, da kuma wasu abubuwa wadda ba za mu iya magana a kansu ba, amma dai tabbas wayannan abubuwan ba su mana daɗi ba. Kuma duk wani abu wanda ya kamata a yi a gwamnatin jiha da kuma hukumar sojan Najeriya da kuma sauran jami'an tsaro, ana nan ana duk iya abin da za a iya yi domin a ga an samu maslaha akan wannan kalubalen na tsaro da muke fuskanta.
Sace mutane domin karɓar kuɗin fansa dai shine sanannen aikin 'yan bindigan daji. Kuma ganin wannan karan kone gidaje da dukiyoyi 'yan bindigan suka yi ya sa masani akan harkokin tsaro. manjo ya shinko nunar da wata manufa.
Akwai alamomin tambaya duba da irin ta'annatin da aka yi. An kashe mutane, an kona wa'ensu suna cikin wurin kwanansu, kuma ba a kawo magana an tafi da wa'ensu ba. Wannan yana nuna kenan kamar wani hari ne na ramuwar gayya ko kuma na neman a yi tsokana ta yanda za a hargitsa mutane su zamanto suna shakku ko kuma suna zargin junansu. Har in aka yi wasa gwamnati bata shigo da wuri ba, ya zama sanadiyar da za a samu rarrabuwar kan al'umma. Wannan yana zargin wannan, wannan yana zargin wannan. Amma dai duk da haka, ko ma menene bai rasa nasaba da ta'addanci wanda yake duk kokarin da gwamnati za ta yi ta magance shi. Lalle dole gwamnati ta yi wani abu, ta dau mataki na bai daya.
A baya dai an dan samu saukin harharen yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna, sai dai dawowar harharen jifa-jifa a wasu sassan jihar Kaduna cikin yan kwanakin nan, musamman dai a cikin wannan sabuwar shekara, ya sa wasu tunanin cewa aikin yan sa kai da kuma askarawan da wasu makwabtan jihohi suka kirkiro ne ke neman dawo da hannun agogo baya a jihar Kaduna. Abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata ita ma gwamnatin jihar Kaduna ta dauki mataki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara. Masu saurare, kada fa a sha'afa, ana tare ne da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. Sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mu shinku.
A cikin shirin namu na yau, za ku ji kokarin da gwamnatin jihar Niger ke yi na inganta ilimi da kuma daha tsakanin dalibai.
Da zarar an ga yara ko tsarin risa kayayi da ya saba wa na al'adarmu, za a kira yaran, a kira iyayen shi, kwamitin nan su zauna da shi. Yaran nan kayan da yake sawa ya saba wa al'adarmu, ya saba wa addininmu.
Wani ya yi kididdiga da aka fito da shi ya nuna cewar jihohin Arewa suna baya wajen yawan shehunan malamai ko farfesoshi a jami'o'in Najeriya.
Ashe muna da karancin wato kwararru a Arewa kenan da suke karantar da wasu. To kaga ko duk wanda suke da karancin masu karantar da wasu dole su zama a baya a cikin abubuwa da yawa. Saboda haka wannan kalubale ne kwarai da gaske.
Haka kuma za ku ji halin da dalibai da ma iyaye ke ciki don gane da tabarbarewar tattalin arziki da hakan ya shafi ilimi. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Kalji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mu shinku.
To madalla, wani ya kididdiga da aka fito da shi a kwanan nan ya nuna cewar jihohin arewacin Najeriya suna baya wajen yawan shehunan malamai ko malaman jami'o'i da aka fi sani da farfesoshi. Shi dai wannan kididdiga ya nuna cewa yankin kudu maso yammacin Najeriya shike da mafi yawan farfesoshi, inda suke da shehunan malamai 360,000, inda kuma yankin kudu maso kudu wato south ke da 290,000, sai kuma yankin arewa ta tsakiya ke da 1,516, inda yankin kudu maso gabashin Najeriya ke da 1,434. Yankin arewa maso yamma ke da farfesoshi 940, inda yankin arewa maso gabas ke da farfesoshi 379. Abinda kuma ya sa shehunan malamai irin su Dr. Bashir Yankuzo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da Kemina suke ganin da sake a tafiyar ba da ilimi musamman a yankin arewacin Najeriya baki daya.
Wannan abin takaici ne kwarai. Yanzu idan kaga alƙaluma da ake wato ainihin fada dangane da yawan farfesoshi, za ka ga farfesoshin da suke arewa kan cokam din su kam arewa. To in ka dauki wasu jihohi kwaya biyu a cikin jihohin kudu, to adadin farfesoshinsu yafi na arewa ma baki daya. To wannan abin takaici ne. Kuma in ka dauki adadin yawa na wato ainihin yan arewa, ka dauki yawan namu, abin sai ba da mamaki kwarai da gaske. Abin da ke kawo haka kuma shine rashin mai da hankali akan harkar ilimin. Mutane nawa-nawa ne wato ainihin suke mai da hankali akan ƴaƴansu su je su karatu, ko bayan sun karatu su tsaya su karantar su ma, domin ai ba za ka zama professor ba dan ka je kai kai karatu ka fito daga jami'a. In ka je ka fito daga jami'a ka kama wani aiki, to ba layin da zaka ci gaba da wato dora karatunka bane. Amma in kana karantarwa a jami'a, to nan ne akwai kalubale gare ka. Dole ka ƙara karatunka, kai master's degree, ka PhD, haka zo ka zama professor wanda ke karantarwa a jami'a. Kaga wannan alƙaluba abin da suke nuna ashe muna da ƙarancin wato ƙwararru a arewa kenan da suke karantar da wasu. To kaga ko duk wanda suke da ƙarancin masu karantar da wasu dole su zama a baya a cikin abubuwa da yawa. Saboda haka wannan kalubale ne kwarai da gaske ga masu kuɗin mu da wato masu ɗan siyasan mu da kuma masu faɗa aji. Jami'o'i ɗin nan yana da kyau wato a san yanda za a yi azaburar da jama'ar mu da dama su tsaya karantarwa a waɗannan jami'o'i, su zama ƙwararru a waɗannan jami'o'i. Ba wai gina jami'o'i masu zaman kansu private universities shine zai warware wannan matsala ba, a public universities, jami'o'i na gwamnati ya zama cewa an inganta su, an sa su sun zama abin sha'awa wanda mutane ke son su yi karatu a cikin su. Da can zaka ga manya-manyan jami'o'in da suke arewacin Najeriya irin su ABU da sauransu, mutum alfahari yake Allah Allah ce ya je wannan jami'a yayi karatu. To yanzu private universities ake ta kokarin budiya, ba an ce kar a bude private universities ba, amma public universities ɗin har yanzu fa su ne fa wato abin dogaro wurin wato ainihin gina ingantacciyar wato ainihin ilimi a wannan ƙasa tamu. Saboda haka arewacin Najeriya in son samu ne gwamnatocin arewacin Najeriya su yi haɗaka su riƙe wato ainihin wannan jami'o'i, musamman a wato ainihin jami'o'in da suka daɗe kuma suke da kayan aiki. Wannan shine saboda haka ƙarancin wato ainihin professorship a arewa wannan wato abin takeici ne kwarai da gaske, amma abu ne wanda zai gyaru idan dai har akwai wato ainihin niyyar haka daga waɗanda suke masu faɗa aji. Saboda muna da matasa hazikai, duk bannan da ake ganin ana barnar matasa suna aikin banna, suna aikin, suna da hazaka ne. Hazakar mutum in ba a sa ta hanyar da za ta amfanar ba sai amfani da hazakar ta hanyar da zai cutar. Amma an ka karkatar da hazakar ta inda zai amfanar sai ga an amfanar da shi kuma shi ma ya amfanar da kansa. Saboda haka da fatan cewa gwamnatocin arewacin Najeriya tare da masu faɗa aji, masu mulki da masu kuɗaɗe za su yi wato ainihin karkatar da hankalinsu wurin wato kwaɗaitar da 'yan arewa, kwaɗaitar da su su shiga jami'o'i kuma su zauna a jami'o'in su karantar, sannan da dawo da kima da martabar malamai waɗanda suke karantarwa. Allah ta'ala ya samu dace.
To a waje ɗaya kuma gwamnatin jihar Neja a ƙarƙashin ma'aikatar kula da addinai ta jihar ta fara wani shiri na ganin ta inganta ilimi da kuma ɗa'a a tsakanin ɗalibai na jihar. Babban darakta a hukumar kula da addinai ta jihar Neja Dr. Umar Faruk Abdullahi shine ya bayyana min haka a hirar da nayi da shi a kwanakin baya.
Akwai babban kwamiti da muka kaddamar wanda wannan go down duk kan anguwanni a wannan jiha, a samu kwamitoci wakilan kungiyoyi duka su ne kwamitocin, har da mai anguwa da kansulan wajen. Za mu nema su da kasance cikin wannan kwamitin tare da waɗannan kungiyoyin addinin musulunci da na addinin kirista ɗin su lura da tarbiyya na 'ya'yanmu, domin duk rigiman da ake samu yaran da suka zama kangararru ba gaba ɗaya suka zama ba, kaɗan kaɗan suka fara shi a kuma kowane anguwanni. Shi ya sa muka ga cewa akwai wakilin 'yansad, kwamishinan 'yan sanda a ciki, akwai wakilin DSS a ciki. Alhamdulillah an yi kokari, operation flush sun yi nasu, amma wannan da muka kaddama yanzu is more permanent. Da zarar an ga yara ko tsarin risaka yayi da ya saba wa na al'adar mu, za a kira yaran a kira iyayen shi, committee nan su zauna da shi, yaran nan kayan da yake sawa ya saba wa al'adar mu, ya saba wa addinin mu. Saboda haka muna son ka kwabe shi, mu kuma za mu taya ka kwaban shi. Kwamitocin nan ya haɗe da kungiyoyi kamar da na faɗa, akwai Izala ciki, Tijaniya ciki, Form 1 na ciki, yana wakiltar mata, akwai Youth na ciki, MSS na ciki, duka dai don gyara. Ana muhimmin kwamitin suna Character Remodeling Committee, suna wannan kwamitin kenan.
To wasu na ganin kamar taɓarɓarewar ɗa'a a tsakanin matasa ba za a cimma nasara ba sai an cusa irin wannan koyar da ɗa'a a makarantu. Akwai wannan tunani da
to bamu kai maganan kaga cikin committee na members din akwai Anis ciki wanda ke wakiltan wakilin malaman islamiyoyi suna ciki saboda me duka dai a zauna waɗannan duk ma aka tadda su shugabannin addini ne to don haka za ta yi tasiri malaman islamiyya suna da rawan da za su da suke takawa a wajen tarbiyyar yara kuma committee na in Allah ya so yadda samu fa'idan shi domin da zarar yaro ya fara dan kangarewa waɗanda kangararrun za a dawo da su hanya waɗanda kuma suke basu kangare ba kuma za su yi koyi da su ba dalilin da wannan ke domin duk inda babu zama lafiya ba wani minifu da ba wani cigaba da za a samu inda ba zama lafiya to sai sa muke so mu mayar da hankali a tabbatar tsaron na ya tabbata wannan abin da operation flow suke yi su ci gaba lamu muna tsammani nan da wata shida kwamitocin nan za a ga tasirin su a jihar Niger da ikon Allah wanda gwamnati kuɗin da ake kashewa a tsaron nan in Allah ya sai da karkata shi ta wani hanya da zai amfani al'umma bi iznillahi ta'ala yara za su shiryu gara ma a kashe kuɗin wajen gina rayuwarsu da inganta shi
akwai kira za ka yi ga iyaye to na samun haɗin kai
iyaye kiran da zan musu taimako Allah ya kawo musu a yanzu za a taya su ne amma hakkin tarbiyya a hannunsu yake sannan gwamnati ta shigo ciki za a kama musu saboda haka ina kira gare su ba da haɗin kai da zarar kwamiti ɗin nan suka lura da yaron da ya sa kaya da bai dace ba ko yarinya da ta yi fitan da bai dace ba ko aka sami yaron da ke da wani hali da bai kamata ba idan kwamitin suka neme su don a haɗa hannu a shirya ma yaron na nasiha don ba wani nasiha za a yi da counseling su ba da haɗin kai domin wannan haƙƙi na tarbiyya na a hannunsu yake a wuyan iyaye Allah zai musu tambaya a kan shi a gobe kiyama saboda haka abinda tsarin da muka zo da shi yanzu taimako ne gare su rage musu wannan nauyi ne don haka ina roƙon iyaye su taimaka mana don girman Allah su ba da haɗin kai da wannan kwamiti ɗin don wannan taɓarɓarewan tarbiyya na yaran nan a samu a sha kan shi.
To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta daidaita da ba da umarnin shirin Julie Leonard Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa.
A gaida Babangida. To sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe ga wannan sakon.
Masu sauraro muna farin cikin sanar da ku cewa yanzu shirin duniyar Amurka dake kawo muku al'amuran dake faruwa a sassan kasar ya koma shafukan mu na sada zumunta. Maimakon ta kafar radio da kuka saba saurare. Wato a shafukan Facebook da Instagram da ma YouTube na sashen Hausa na muryar Amurka inda za mu rika wallafa muku shi a kowace ranar Juma'a kamar yadda muka saba gabatar muku sai ku rika bibiyan mu a waɗannan shafuka domin jin halin da ƙasar ta Amurka ke ciki
duniyar Amurka
duniyar Amurka
duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo
Madalla yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
To dakarun Isra'ila sun kai wasu har-haren sama da na ƙasa a yau Litinin a kudancin Gaza yayin da jami'an lafiya a yankin ke cewa adadin Palestinawa wanda suka mutu tun bayan barkewar wannan rikici a watan Oktoba ya hura 29,000. Ma'aikatar lafiya ta Hamas ta ce har-haren na Isra'ila sun halaka mutum 107 cikin kwana guda. Yayin da adadin mutanen da suka ji rauni ya haura 69,000. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta hada jimillar sunayen fararen hula da na mayakan Hamas a wannan kiyasin da ta bayar. Tana mai cewa mafi akasarin waɗanda hararen suka furtsawa da su mata ne da ƙananan yara. A yau Litinin 'yan tawayen Houthi sun yi ikirarin kai hari kan wani jirgin ƙasar Belize yayin da yake ratsawa ta mashigar Bab al-Mandeb. Wata sanarwa da Houthin ta fitar ta bayyana sunan jirgin a matsayin Rubima. Wanda ke dakon kaya yayin da ya taso daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa zuwa Bulgaria. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ruwan Burtaniya a yau Litinin ta ce mutanen da suke cikin jirgin sun fice bayan jirgin ya gamu da wani hatsari a ranar Lahadi. Mahaifiyar shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny da ya mutu a gidan yari a makon da ya gabata ta ce an hana ta ganin gawar ɗanta a karo na uku kamar yadda wakilansa suka faɗa. Hakan na faruwa ne yayin da mai ɗakin Navalny da ke cikin wato ke shirin haɗuwa da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tarayyar Turai. Mutuwar Navalny a wani gidan yari a makon da ya gabata ta kada bangaren yan adawa kasar Rasha da yammacin duniya, waɗanda dukansu suke zargin Kremlin da hannu a mutuwar shugaban yan adawar. Shi dai Putin har yanzu bai ce ufan ba kan mutuwar ta Navalny. An rufe hasumiyar Eiffel Tower, wacce tana ɗaya daga cikin mashahuran wuraren da masu yawon shakatawa ke kai ziyara a duniya.
To, masu sauraro da takaitattun labarin, za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, idan mai duka ya amince mu dawo da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai, sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni, Julie Lathers Gresham, da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Alfredo. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama, amma kada a yi nisa da akwatin radio domin shirin matasa, shirin yau da gobe na nan tafi.